It'll be too late, said it'll be too late. And when you realize I'm a blessing in disguise, it'll be too late, said it'll be too late.
Uyawuva amandla akubukelane zikumkani kaziwe ayi awusangena noma kutheni. Ziboni kumkazi esemandleni noma wenze njani. No one can get me down. Niyoze mvume. I've a money boy, I've a money boy.
Da 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 da